سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانجي سوات الدين المسلمسي أيومنا هدو أوات رمضان إجرانا دبو إعادة داريه هدو أربعين دشدا منا وكم هدو أوات ماتش شكرا تدبو بيودة أشرين دبير ita ce rana ta farko da Allah ya saki hada mu da ƴan uwa mata a cikin wannan wata mai albarka a kuma masallacin Muhammad Tasi'u Foundation Barik GRA a cikin garin Gumel da mun bibiyar Al-Qur'ani da bin fassarar ma'anonin shi gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya hore wannan kamar yadda na ambata ita ce haduwa ta farko a bayan azumin wacce shekarar da ya shuɗe kuma mun biyo a tsagajirin tafsirin gajeruwan ayoyi har zuwa ƙarshen suratul duha wanda hakan yake nuna cewa a yau insha Allah zamu fara karatu ne daga cikin suratul sharhi ɗaya daga cikin su ma gajeruwan surori na alqur'ani wacce ita ce sura ta 94 kuma wacce take da ayoyi guda 8 ita zamu tashi karatunta a wannan shekara muna fata Allah madaukakin sarki ya yi mana jagoranci ya sanya albarka cikin abin da zamu fada dora mu akan daidai mana zai karanta sai mu ji abubuwan da zamu tunta a cikin ta insha Allah ta'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباري تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. من تيتي سورة تسعة عند هدوء. أيوا أنت غدا تقصني. أنسو كد إيتا. ثم ذن الله صلى الله عليه وسلم بهجرة دجا غريم مكة زوا غريم مدينة با. Ita wannan sura kamar yadda malam ya faɗa Allah ya saukar da ita ne dan bayanin ni'imomin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aya ta farko alam nashrah laka sadrak tambaya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma a dunkule ni'imomin da aka bawa manzon Allah a cikin surar guda uku shine Allah ya tambaye shi, ba mun buda kirjinka ba ko mun fada da kirjinka? Me ake nufi da fada da kirji ko buda kirji? Shine Allah ya masa baiwar hikima, ya masa baiwar imani, ya masa baiwa ta buɗe kirjin shi, ya fada dashi, ya tsarkake shi. Sanya hikima buɗe kirji ne, imani buɗe kirji ne, haka tsarkake kirji ya zamanto ba hasada, ba keta, ba mugunta, ko da dukkanin dangin zinubi. Wannan baiwa ce da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda hakan kuma zai taimaka wa manzon Allah ya samu girma da daukakar matsayi a nan duniya da kuma lahira. Cikin ni'ima ta biyu da sura ta yi bayani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya masa alƙawarin duk inda kunci yake da takura a cikin al'ummar shi, to sai an samu sassauci. Duk inda kunci ya kai kunci, takura ta kai takura, tsanani ya kai tsanani, to daga ƙarshe a sauki yakan zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko ya zo ga al'ummar shi bisa alƙawarin Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sannan abu na uku wanda shi ma baiwa ce kuma umarni ne, kuma abinda sura ta yi magana a kan shi, shine lalle manzon Allah ya kulu, ya tsaya, ya kuma ba da kiyayewa akan ibada. Duk ibadar da ya dauka to ya tabbatu kanta, ya tsaya akan shi. Wannan shine abin da sura ta zo ta karantar da mu a dunkule. Kuma mallam ya fara da fadin Allah madaukakin sarki, alam nashrah laka sadrak. Allah madaukakin sarki ke ce da manzon Allah, shin ba mu bude kirjinka ba? Ama sharahna laka sadrak, ashe ba mu bude kirjinka ba? Ibn Kathir yake cewa nawwarnahu waja'alnahu fasihan rahiban wasi'an, ai mun sa haske cikin kirjin, muka sanya kirjin kana da fadi, yana da yalwa, yana da kuma fadi, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke fadi a cikin wata surata Al-Qur'ani ko cikin suratul an'ami aya ta 125, faman yuridillahu an yahdiyahu yashraha sadrahu lilislam, wanda duk Allah madaukakin sarki ke nufin shi da shari'a ya dora shi akan daidai, yashraha sadrahu lilislam, yana bude kirjinsa ya fadada shi domin karbar addinin musulunci. Waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haridan ka'annama yas'adu fis samaa, amma wanda Allah madaukakin sarki ke nufin ya batar da shi, sai Allah ya takure ya matsa kirjinsa, yadda al-sadrahu bayyqan haraj, yaji kirji yana cikin damuwa, yana cikin kunci, ka annama yas'adu fis samaa, kamar mutumin da ke hawa sama ne, yanzu inda za a samu beni da yake hawa 6 ko 7 a ce mutum ya buta a tattakala, da ya fara takawa yana hawa zai ji kamar lufahinsa yana daukewa, yana takura. Wannan ita ce siffar wanda Allah ke nufi ya haibatar da shi, wanda kuma Allah ke nufinsa da shari'a zai ji yana da fadi, yana da yalwar kirji, yana da nutsuwa, bai da wannan takura. Haka aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yadda aka yi wannan ni'ima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka nan Allah ya fadada wannan shari'ar tasa, ya sanya mana akwai ni'ima, akwai sassauci cikin ta. Ita ma wannan shari'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu kunci, babu takura, babu takurawa a cikin ta. Haka manzon Allah ke kuma alfahari yake gaya wa al'ummar, ji'tukum bil hanifiyati sam'a, wannan addinin nazo muku shi mai kyakken addini irin na annabi Ibrahim alaihi salam, kuma nazo muku duk abin da ke cikin shi as-sam' mai sauki ne, babu takura, babu kunci a cikin shi. Alam nashrah, tambaya ce, alam nashrah laka sadrak, shin ba mu bude kirjinka ba? Wasu malaman suka ce abinda ake nufi shine baiwar da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Isra'i da Mi'raj. Ran da za a yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zai ga abinda bai taba gani ba, zai yi tafiyar da bai taba yinta ba, zai kuma yi hawan da bai taba yin irin shi ba. Mun ba da labari yanzu nan wanda yake hawa sama zai ji akwai takura, akwai kunci a cikin kirjin shi. Ta wanda zai tafiya tun daga sama ta daya, ta biyu, ta uku, ta hudu har zuwa sama ta bakwai, to shi wace irin takura, wani irin nauyi zai ji a kirjin shi? Duk waɗannan nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ji wannan nauyin ba, saboda Allah madaukakin sarki ya bude kirjinsa ya fadada mashi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah madaukakin sarki ni'ima ta biyu da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma muka sauke daga kanka wizraka, nauyin da ya hau kanka. Alwab'u shine dauke abu a bayan an dora shi. To sai aka ce cikin ni'imar da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an dauke masa nauyin da yake kan shi, kamar da aka bashi labari cikin wata sura, li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqim. Ai domin Allah madaukakin sarki ya gafarta zanubanka ko ya gafarta maka abin da ya gabata da ma abin da zaka aikata. Ita wannan ni'imar ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zunubi nauyi ne, kuskure nauyi ne. To inda akwai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an dauke masa wannan nauyin, baya cikin abin da za a tambaye shi a ranar gobe alkiyama. Allah ba zai rubuta ba, Allah ba za a tsayar da shi ba, ballantana a tambaye shi. Ballantana kuma muka bibi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, za mu tada rayuwa ce da tafi kowace tsarki, tafi kowace rayuwa nagarta, tafi kowace rayuwa tsoron Allah, tafi kowace rayuwa tunawa ga Allah madaukakin sarki. Amma da za a samu mitsitsin kuskure ma, to da za a dauki wannan ni'ima, inda za mu dora ta a mizanin rayuwar mu, za mu ga babban ni'ima ce. Yanzu ke da za ki samu alkawari daga wajen mai gidanki, ko da za ki samu alkawari daga wajen mijinki, duk abin da kika aikata a gidan nan kin yi daidai ba kuskure, kuma duk yadda kike so haka za a yi, to da wannan ni'imar za ki kalle ta ba karamin ni'ima ba ce. Wannan iyaka ni'ima ce ta duniya, iyaka dan kurkutun gida ne. Amma sai aka ce duk abin da kika yi daidai ne, kuma duk yadda kike so haka za a yi, to da an ga iko. To shi kuma irin wannan ni'imar ce aka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa wada'na anka wizraka, mun dauke maka nauyinka da damuwarka. Duk wani zunubi, duk wani kuskure, duk wani abu da zai faru na san matsi, to an dauke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan zunubin sai yace allazi anqadha dhahrak, zunubin da yake ya nauyaya bayanka, ko yana sa bayanka yayi kara. Alqabbu shine idan an samu lodi in yayi yawa, zaki ji abu har kamar yana wani kara ko nihi ko kin haka. Inda za a samu mota ai ta dora mata kaya, ai ta dora mata kaya, to idan kayan ya kai yawa zaki ji akwai lokacin da karfe da karfe za su hadu su yi kara. To haka dan adam yake. Inda za a samu jaki ai ta labta mai kaya, ai ta labta mishi kaya, akwai lokacin da zai fitar da wani sauti na nihi. To wannan nihi ne ake kiransa alqabdu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana zaune, duk da kalmar abu shi kuma iya amfani da ita, yace yana zaune cikin sahabbansa, kawai sai yace yanzu nan wallahi sama ce ta yi kara, abati sama'u wa fuqqa laha anta ibta, yace sama ce ta yi nihi ko ta yi kara, yace kuma ya dace ta yi kara, yace saboda daidai yanzu da muke magana ba wani bigire a sama inda za a iya dora tafin hannu ko tafin yatsa face akwai mala'ika a wannan guri. Wannan mala'ikan ko yana sujada, ko yana ruku'u, ko yana tsaye, ko irin zama na tahiyya da ake a sallah, ko wannan su yana istighfari da meka tasbihi ga Allah madaukakin sarki. Wannan nauyin na mala'iku da ko ina an cika, sai yace to wannan yasa sama tayi wannan karan ko tayi wannan nishi. Ashe to in aka samu zunubi ko aka samu nauyi yana sawa baya ya amsa ko aini shi sai aka ce to wannan zunuban da za su taru akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya dauke masa alladhi anqadha dhahra ay asqalaka amlahu daukan zunubin da ya maka nauyi sai aka ce Allah madaukakin sarki ya dauke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka rumumi umini guda uku ta farko Allah ya ce ba mu bude kirjinka ba ta biyu ba mu dauke nauyin da yake kanka ba wani nauyi nauyin da ya sanya kara ko ya nauya ya bayanka yasa bayanka yayi nauyi baka iya motsa shi kamar Allah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas na dauke maka wannan nauyi malamai suka ce dalilin saukarwar manzon Allah ya ce tambaya nawa ubangiji sai naji da ma ban ma mun tambaye Allah madaukakin sarki wannan tambayar ba da ya karanta alqur'ani ya ji dukkanin ni'imomin da aka wa annabawa inda zan tambaye ku daya bayan daya ku bani ni'imomin annabawa annabi Sulaiman alaihi salam na an bashi mulki da baba kwa irin shi ba ahan babban ni'imar shi fa wani Sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha shahr annabi Sulaiman alaihi salam mun hore masa iska tafiyar safiya yana cin tafiyar wata guda ne tafiyar yammaci yana cin tafiyar wata guda ne kuma shi duka fadar shi ake tafiya duka garin inda dukkanin garin mabiyan shi ne idan lokacin tafiya yake wani abu ne zai kawo kamar darduma ya hinfida kan aka bu aka jeru iska idan ta kada kamar guguwa ko duka za ta daga su sai ta je gurin da ba za su ci karo da bihiya ba ba za su ci karo da dutse ba za su yi karo da komai ba dakaka kawai za su ji suna zana za a yi ta tafiya da su to iya tafiyar da za ta yi daga karfe 6 na asubashi zuwa karfe 10 ko 11 ko 12 na rana to inda za a tafi akan doki ko raƙumi sai an yi wata guda ba a yi wannan tafiyar ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga ni'imar annabi Sulaiman akwai iska Allah madaukakin sarki ya hore masa ita ba annabi Dawud alaihi salam na na Allah ya hore masa yana iya sarrafa karfi yana iya murdahi yayi duk abin da zai in aka sa karfi a wuta yadda kika san kina wasa da rumi zare da kuke saka ko yadda kika san kina iya lallan kwasa shi ko ina to haka annabi Dawud alaihi salam ke iya yi kuma aka hore masa dutse aka hore masa tsuntsaye ya jibalu awbi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu alhadid aka ce kai dutse idan yana tanzihi kai tanzihi tare da annabi Dawud alaihi salam Allah ya ce kuma karfe sai muka tausasa masa ya laushi yadda zaki dauki tsumma ki lankwasa ki juya to haka zai dauki karfe ya lankwasa ya juya yadda kike ganin safarin nan mota da yadda za a murda da wa in ya dauki karfe kawai haka zai masa kikenan an gama da shi duk lankwasa duk makata duk wani rami da za a masa duk wani kurmi a cikin sauki Allah madaukakin sarki ya hore mashi annabi Musa alaihi salam me aka bashi kai duk ba a karatu ne me ne imar annabi Musa alaihi salam na an bashi sanda mu'jiza kenan na kika ce hasken hannu da yana daga cikin mu'jizozi ayatin wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin ko na'am kika ce bana ji
yayi magana
ya gana yayi magana da Allah madaukakin sarki wa kallama Allah Musa da kalima ni'ima da alfarmar da ba wanda ya taba samu a duniya annabi Musa alaihi salam yayi magana da Allah ya ji ya fada Allah ya amsa mishi har ma waɗanda suke tare da shi sun ji sauti sun ji maganar Allah madaukakin sarki wannan baiwa ce da aka wa annabi Musa alaihi salam annabi Isa fa na an haife shi ba uwa da uba wannan mu'jiza ce yayi magana yana jariri aha inda wata ni'ima take abinda aka masa wanda ba taɓa kowa a duniya ba magana yana jariri mun samu jarirai guda uku a hadisin da muka karanta shine mun samu jarirai guda uku magana yana jariri anan mun karanta hadisi da ku jinjirai guda uku da suka yi magana suna ganana na an haife ba uwa ba uba annabi da annabi adam alaihi salam ba uwa ba uba idan haihuwa ba uba ni'ima ce to annabi adam alaihi salam shi ba uwa ba uba kuma Allah ya ce inna masala isa inda allah kamathali adam khalaqahu min turabin kuma qala lahu kun fayakun irin annabi isa irin annabi adam alaihi salam ashe wannan ba ita ce alfarmar ba Allah ya daukaka shi zuwa sama na'am wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu ko can karhe yake cewa barrafa'ahu Allahu ilayhi ko Allah ya daukaka shi zuwa gare shi ko mu dauke ni'imar da take cewa rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin qala Allahu fa inni munazziluha alaykum yayi addu'a Allah madaukakin sarki daga gidan aljanna a shirya mana wani tebur na liyafa na abincin gidan aljanna mu yi biki da shi ya zamanto abin alfahari ga na farko abin alfahari ga na karshe a cikin mu aka saukar da teburin aka kawo abincin aka zauna aka ci wani alfarma su ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta tarihin annaba sai ga kowanne annabi akwai daidaikun ni'ima da baiwa da alfarma da aka mishi sai ya ce Allah naga dukkanin ni'imomin da kawo al'ummar na gani dukkanin ni'imomin da kawo annabawa sai Allah madaukakin sarki yake cewa to alam nashrah laka sadrak kai din bamu bude kirjinka ba mun sanya haske mun sanya imani mun sanya shari'a wa wada'ana anka wizrak duk wani nauyi mun dauke maka baya kanka ba zaka ji shi ba allazi anqadha dhahra nauyin da yake ya riga ya danna bayanka mu sake dawa bangaren rayuwa yanzu wallahi ko bashi ne dan adam yake bin ko kawarki yanzu wata in za ta zo karatun nan idan akwai da ta ci bahin ta wancan hekara 3000 bata bata bai ta kasa zuwa wannan karatun da ta yi wanka ta dauki jaka ta ita tana ai wancan shekara ta karba dan kunna na 3000 bata bada bai ta aje jaka saboda tana jin kunya tana jin tsoron su haɗu kar ta tambaye ta abin duniya sai ta aje ashe kenan har bashi yana sa kunci yana sa damuwa a rai yakan sa mutun ya kasa bacci to duk wani bashi duk wani nauyi duk wata damuwa sai aka ce wa manzon Allah an cire sai ya ce idan nawa annabawa wadancan daidai kun ni'imar kai ban maka wannan ba alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak sai kuma ya karo ta karshe mallan sai ya sake karantawa
wa rafa'na laka dhikrak
ni'imar ka ta karshe sai to ta gaba Allah madaukakin sarki ya ce wa rafa'na laka dhikrak muka daukaka maka laka a gare ka dhikraka ambatanka ma'ana mun daukaka ambatanka ba wani annabi da aka kirawo sunan shi ake kiran sunan shi sama da sunanka ko census da na gani wata jami'a wani sabe da aka yi sunan da yafi kowanne yawa a duniya a goma na farko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya fito sau biyu shine na daya ko a ce shine na biyar kuma shine na uku kun san da aka samu bambanci akwai wanda idan suka tashi rubuta Muhammad suna rubutawa da U M U H A akwai wanda suka tashi rubuta Muhammad za su rubuta M O to shi a gurin Bahaushe a gurin Bature da mai M U da mai M O ba suna ɗaya bane ba da haka a wannan sunayen goma mai M U ya fito a wannan sunayen goma mai MO ya fito masu rubuta Muhammad ya fito masu rubuta masu Muhammad ya fito ashe har a yanzu kenan cikin sunan da yafi kowanne yawa a duniya a sawa jariri suna sunan Muhammad ya fi kowa yawa a sabe da tura suka yi na duniya na ƙarshe ƙarshen wannan wa rafa'na laka dhikra da mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a iya kirga sau nawa aka ambaci manzon Allah ba ko kullun turawa suna so su ambaci sunansa dan su soke shi kullun musulmi suna so su danganta kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tabbatar mabiyan shi ne su tabbatar masu son sa ne su tabbatar masu kaunar sa ne Allah ya ce wannan ni'imar da baiwar nayi maka duk ta wuce abinda muka wa wadancan annabawa din wa rafa'ana laka dhikra mujahid sai yace la uzkaru illa dhukirta ma'i yace na sanya ka'ida ba ma za a ambace ni ba sai an hada da kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai aka sanya ma shiga musulunci ba a shiga musulunci sai an hada sunan Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu dukkan mu nan ba mu shiga musulunci ba ba a yadda da musulunci mu ba sai da muka yadda la ilaha illallah muka yadda muhammadan rasulullah ashe wannan ya isar wa manzon Allah daraja da alfarma ace duk duniya kowa sai ya san shi sai ya san matsayin sa sai ya san haƙƙin sa sannan zai shiga musulunci sannan ya samu aljanna wannan ya isa falala yanzu Allah ɗaya daga cikin bai hita alfarma ba ace duk masallacin nan kowa ya san ta duk wacce take masallacin nan ace tana kawance da ita duk wacce take masallacin nan ace in ta zo neman ta take hesin gaisa duk wacce take masallacin nan so ake ace ga ta guri ɗaya suke zaune da Allah ace ɗayar ku tana da wannan alfarmar ya za ta ji a ranta da ta zo ace ah kai ga wancan can a tafuru assalamu alaikum assalamu alaikum an fito an yi kaza da kaza ya za ta ji daɗi a ranta in ta zo ta zauna kowa cu ya taho wajenta in za ta yi hoto kowa ya taho ya ɗauka da ita in za ta tafi in ta bi wannan hanyar kowa na hanyar zai bi ya za ta ji daɗi da alfarma a ranta ya za ta ji irin kwarjini da Allah ya bata to fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iya wannan masallacin ba duk duniya haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ana laka dhikrak katada sai ce rafa'a Allahu dhikrahu fi dunya wal akhirah yace abinda ake nufi da wa rafa'ana laka dhikrak katada yace Allah ya daukaka matsayin manzon Allah a duniya ya daukaka matsayin manzon Allah a lahira duk duniya ba wanda ya samu matsayi irin nashi haka kuma a lahira babu wanda zai samu matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya shine mutumin da ba a taba yin irin shi ba kuma ba za a kara ba tunda aka yi duniya ba a yi ba kamar shi da yazo aka yi shi a zamanin sa babu shi bayan ya tafi duk yunkurin da mata za su yi duk kokarin da za ku yi aka ma aiwo su ne ba ku tahaddi yace in dai kun isa kuma har ba duniya ta tashi ba ku isa ku zo da irin shi ba haramun alal ayami ijadu mislihi an haramta wa ranaku dare da yini har abada ba za su sake zuwa da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma duk kokarin mai haihuwa duk naci mai haihuwa ba ta isa ta haifi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ga kuna wace ce take tunani a ranta za ta haifi dan da ya kai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ita to kenan Allah ya bashi matsayi a duniya Allah ya bashi matsayi a lahira cikin matsayinsa na lahira shine sai ma an yi abin da kowa zai kasa magana kowa zai kara tunkarar ubangiji amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya je ga ubangijin shi hadisin shafa'a za a je wajen annabi adam an rige burnin za a je wajen annabi isa za a je wajen annabi wane ne daga karshe sun zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ana laha wannan matsayin nike da shi wannan matsayin nike da shi asa an yaba athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli kenan ko fatahajjar bihi nafilatan la a dare ka dace kai ibada ka nemi kusanci zuwa ga ubangijinka akwai wani matsayi da Allah zai tada kai a ranar gobe alkiyama kowa sai ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan annabi adam ai an yi su wuce akai annabi nuhu ya wuce annabi idris ya wuce annabi duka ya wuce ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma idan aka zo filin alkiyama ba za a tafi aljanna ba ba za a tafi da an nuna duniya wannan shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine abin da yake nufi Allah ya bashi matsayi a duniya Allah ya bashi matsayi a lahira ya ci gaba da cewa fa laysa khatibun wala mutashahhidun mutashahhidun wala sahibu salatin illa yunadi biha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yace ba wani mai jawabi a duniya, ba wani mai tabbatarwa, ba wani mai higa musulunci, ba wani wanda zai yi salati fa sai yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ibn Jarir ya rawaito wani hadisi da isnadin shi ta hanyar Sa'id a Abu Sa'id, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani Jibril, wata rana mala'ika Jibril ya zo mini, fa kala inna rabbi wa rabbuka yaqulu kayfa rafa'tu dhikraka, ubangiji na ya tambaya yace wai ka san yadda na daukaka matsayinka, kala sai yace Allahu a'lam, Allah ne kadai ya san irin matsayin da ya bani da kuma hanyar da ya bi wajen daukaka matsayina. Sai Allah yake ce da shi, to ka gaya masa idza zukirtu zukirtu ma'i zukirta ma'i na ajja ka'ida, in an kira ni to za a kira ka, in an ambace ni za a ambace ka. Shi yasa idan an tashi kiran sallah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, haka in an tashi ikama, yadda za a ambaci Allah haka za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka idan an tashi za a yi huduba, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Duk abin da za a yi zaki ji an ambaci Allah, an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hassan ibn Sabit akwai wata waka da yayi, yake cewa wa dhamma al-ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khams al-mu'adhdhin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi liyujillahu fadhul arshi mahmud wa hadha muhammad. Yace Allah ya hada sunan shi da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idza qala fil khams al muadhdhin ashhadu, idan mai kiran sallah sau biyar zai fadi a rana ashhadu an la ilaha illa Allah, in ya kare kuma zai ce ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hina idza qala fil khams al muadhdhin ashhadu, in dai mai kiran sallah zai fado ashhadu an la ilaha illa Allah, to fa fasiran sallah ba za ta cika ba, sai ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kai yace karshen matsayi sai yace Allah a cikin sunan sa ya tsago sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai yace fadul arshi mahmud, shi ma'abocin al'arshi ana kiransa mahmud wa hadha muhammad, shi kuma wannan sai aka bashi suna muhammad. Wa qala akharun, wasu malaman suka ce rafa Allahu dhikrahu fil awwalina wal akhirina wa nawwaha bihi hina akhadha al mithaqa ala jami'i nabiyina an yu'minu bihi wa an ya'muru ummatahum bil imani bihi. Allah madaukakin sarki ya daukaka matsayin manzon Allah ne a cikin annabawan farko da annabawa na ƙarshe, yawa annabawa ishara fa akwai annabin da zai zo, kuma in ya zo matsayin ku ya fi shi. Malam ko zai tuno ayar
wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.
Wannan wanda malam ya karanto, annabi Isa alaihi salam yake gaya wa al'ummar shi annabin Allah madaukakin sarki ne, ya gaskata annabawan da suka zo kafin shi, kuma yana bada bushara akwai annabin da zai zo a bayansa ana kiran shi Ahmad. Amma ta shafi annabi Musa, wa idza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lama ataitukum min kitab
wa idza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرضنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
malamin suka ce ambaton shine wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wala tansuruna Allah ya ce ga yawa duniya mana in tuna maka kai ma matsayin da na maka wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina Allah ya dai tara annaba ko kuma duk annabi idan Allah ya tulo sai ya ce to me alƙawari da ni da kai ya khadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitab shine bisa wannan littafin da zan ba ku da kuma hikima lama ataitukum min kitabin wa hikima duk lokacin da na ba ku littafi na kuma tabbatar muku da hikima shine bayanan ku su zamanto shari'a bayanan ku su zamanto hujjoji ga al'ummar ku yace to kuna tare da littafi kuna tare da matsayin ku na annabta thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai ga wani annabi ya zo a wannan zamanin naku yana imani da irin abin da kuke imani da su lama ja'akum min kitabin hikima thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuruna yace ku bani alƙawari cewa da yazo za ku ajja annabta ku yi imani da shi la tu'minunna bihi wa la tansuruna kuma ku gaya mu wallahi tallahi za ku taimake shi ku zamanto almajiransa la tu'minunna bihi wa la tansuruna sai Allah ya sake tambayar annabawan qala a aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri yace kun tabbatar mu kun dauka mun alƙawari akan haka haka aka gaya wa annabi adam haka aka ga annabi nuhu zan baka littafi zan baka sunna amma kaman alƙawari duk ran da aka ce ga annabi muhammad na turo shi ka gaya mun cewa za ku yi imani da shi za ku bi shi yanzu ba tun a lokacin annaba aka yi wannan wannan bai kai alfarma ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba la tu'minunna bihi wa la tansuruna qala a aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri kun tabbatar kun dauka mu alqawari qalu aqararna suka ce Allah mun tabbatar mun yadda qala fashhadu yace to ku rubuta ku zaman to shedu wa ana ala dhalikum min shahidin qala a aqaratum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarana qala fashhadu ku wa ana ma'akum min shahidin aice wato annabawa duk ku sheda ku zaman to shedu kuma ni din ma sheda ne in dai manzon Allah zo za ku yi imani da shi to yanzu annabi Nuhu har ya kare zamanin shi yana cewa wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi Isa haka annabi Dawud haka annabi Sulaiman haka annabi Harun duk wani annabi da aka yi yana bibiyar wane ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda an ce akwai yiwuwar zai zo a zamanin shi ita ce wa rafa'ana laka dhikrak mun daukaka maka ambatanka cikin al'umma wasu malaman haka suka kalli wannan fuska din to inda za a samu dukkanin annabawa da baiwa da aka annaba wanda muka tantambaye ku har yanzu ba a samu wanda ya samu irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata kil wani annabi bai taba sanin annabi Isa ba wata kil wani annabi bai taba sanin annabi Musa alaihi salam ba wata kil wani annabi bai taba sanin annabi Salih ba wata kil annabi Salih bai san ba ayi annabi Hud alaihi salam saboda kowanne garin sa daban mutanen sa daban shari'ar sa daban amma a cikin su ba wanda bai san anyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma an masa alƙawarin sai yayi imani da shi shi yasa da aka yi ci wani gari da yake ina ji Khaybar ce a Khaybar sai aka samu takaddar Injila ko takaddar At-Taura Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dama mun san a tarihin sa ya iya rubutu ya iya karatu lokacin da ya je gidan kanwashi me yasa za mu aurar da keke musulunta zai ba ta kashi ya ba mijinta kashi sai tabbatar a jikin takarda sun rubuta ayoyin alqur'ani yana zuwa da yawar ci takaddar kafin ya yaga sai ya bude takaddar sai ga cikin ta an rubuta qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman khalaqa al-ardha was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara yana zuwa nan gurin kawai ya fada akan kafafun shi yace wannan zancen yafi karfin wallahi dan adam ya tsara wannan zancen
lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara bai taba ji an fadi larabci irin wannan a rayuwar shi ba duk wani bigire duk wani space to Allah ya dai ambace shi cikin wannan yanzu duk abin da Elon Musk yake yi na zuwa duniyar Mars da yiwar akwashi mutane a mai da su can su ci gaba da rayuwa saboda an yi politin wannan duniyar iska ta gurbace environment bai da kyau to ana tunanin ya za a koma duniyar wata duniyar Mars an je an gano akwai rairayi akwai kasa akwai ma yiwar mutane sun taba zama a gurin ya za a kwashi mutane a kai su gurin su koma can da rayuwa to kafin ayi wannan Allah ya ce lahu ma fis samawati duk abin da za a gano a cikin sama din nasa ne wa ma fil ardi duk abin da mai bincike zai binciko a cikin kasa na Allah madaukakin sarki ne wa ma bainahuma abin da ke tsakanin sama da sama da abin da ke tsakanin sama da kasa dukkani su na Allah madaukakin sarki ne wa ma tahta sara da abin da ke can karkashin kasa ita ce sara wannan kasan lokacin da ta kare to kuma akwai wani fabili bigire halittu ne suke rayuwa a cikin su wani dan adam bai taba zuwa wannan gurin ne ake kiran sa as-sara yadda kika ga gurin wannan kasar ko to in kika leka rijiya in an haka mai kike gani a rijiya ba kwararo kike gani ba to ita wannan kasar duk tafiyar da za a yi ko ta yi kilomita dubu nawa akwai gunda za ta kare kawai sarari zaki gani yadda kika da filin wannan duniyar da muke rayuwa haka zaki ga su ba sun gani a wannan gurin Allah ya ce wa ma ta hatassa ana Umar yana ji madadin ya bada kashi kuma sai ya ce to ni ma ko ban musulunci musulunta ba ita ce asalin tarihin musulunta shi to da haka da aka ci Khaybar da yaki hawa yadda ya tsanci wancan takaddar ta Qur'ani ya karanta sai ya ga takaddar ta At-Taura ita ma sai ya dauka sai ya fara karanta wannan takaddu na At-Taura sai aga Umar dan Khattab na murmushi aga Umar dan Khattab na dariya sai manzo Allah ya ce masa me yake baka dariya sai ya ce wallahi ya rasulullahi wata takadda ce ta At-Taura na gani duk abin da na karanta a cikin sa yana daidai da abin da ka gaya mana yana daidai da Al-Qur'ani yanzu ke mai da kikatar da Kirista ko bayahude yana bayanin abin da yake daidai da addini kina jin dadi a ranki ko baki jin dadi yake ji dadi sai aga kawai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta baci sai ce alam alam ajibkum ko alam atikum bil hanifiyati samha ashe ban zo muku da addinin da yafi abin da kake karantawa dadi da mekewa ba sai aga bacin rai a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aga damuwa ta fito fili muhallis sahi sai ke cewa wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace na rantse da Allah annabi Musa da yana raye yanzu a duniya ba abin da ya isa sai dai ya bi ni yadda kake karanta wannan At-Taura din to shi da nazo yace wallahi bai isa ya karanta wannan At-Taura din ba dole ya rufe ta dole ya bi ni ine wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wala tansurunna lalle za ku taimake shi lalle za ku yi imani da shi shine abin da yake nufi ma kana ma wasi'ahu illa tibai babu abin da zai face ya bi ni wannan shine ma'anar warafa'ana laka dhikra lalle mun daukaka maka ambatanka na'am
fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra
na'am sai Allah madaukakin sarki ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata alfarma da akai ma al'umashi sai yace masa inna fa inna ma'al usri yusra yace mashi wallahi cikin baiwa da alfarmarka duk inda aka samu kuncin to akwai wani sassauci da zai zo shi inna ma'al usri yusra kuma wallahi duk inda aka samu kunci za a samu sassauci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka karanta wannan sura ko aka saukar masa da wannan ayoyin sai aga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana murmuhi yana cewa wallahi lan yaghliba usrun yusraini yace na rantsa da Allah har abada kunci daya wallahi bai isa ya takura wa yalwa guda biyu ba bai isa ya galaba akan yalwa guda biyu ba saboda inda muka kalli siyakin ayar ta aka yi fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ya akai aka samu al usr sau daya aka samu al yusr sau biyu a cikin ayoyi tanake al-usri yusra al-usri yusra amma sai manzo Allah ya ce al-usr guda daya ne al-yusr guda biyu ne ya akai hakan ya faru na kuma malaman larabci a cikin ayoyin wanda muka karanta fa inna ma'al usri yusra tabin fa inna ma'al usri yusra ta farko aka ce fa inna ma'al usri an ambaci usra a ciki da ainu fa inna ma'al usri akwai usr ya zaka ce ma'a fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra so biyu sau nawa aka ambaci al-usr sau nawa aka ambaci al-yusr to aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ayoyin al-usr guda daya ne al-yusr guda biyu ne ya aka yi haka ta faru kuma ga har yana rantsa yace na rantsa da Allah kunci daya ba zai yi galaba akan sassauci sau biyu ba amma kuma a ayar in mun karanta fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ko wace zamu ji akwai al usri a cikin ta to akai manzo Allah ya ce usr daya ne yusr guda biyu ne na'am yusr din ko usr din na eh tabin tana
tana wakiltar ta farko ne
to kuma me yasa ba za mu ce haka ba aka yi usur din kuma na ba ruwan inna a ciki to ko mu sake watan ramadan a wannan me yasa fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra manzon Allah ya ce al usr guda daya ne al yusr guda biyu ne na'am daga ke bara mu ba da ansa malama dikin tare su ne ke ki juya baya ki juyo gaba kin zama uwar daba na'am tabifa tabima inna ma'al usri yusra ita ma'ailu ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra yadda ta farko take haka ta bi take bambanci akwai ka'ida a larabci akwai abin da ake kiran shi annakira akwai abin da ake kira al-ma'rifa nakira shine abinda ba a san abinda ake magana akan shi ba ma'rifa abinda aka san abinda ake magana akan shi a turanci akwai abinda suke kira definite da indefinite definite shine abinda aka san ake magana akan shi indefinite ba a san abinda ake magana akan shi ba wanda yasa ake da definite article ake da indefinite article akwai za the boy ko akwai a akwai an a boy an orange in nace a boy ba san abin da ake magana akan shi ba an orange ba san leman da ake magana akan shi ba haka in aka ce the boy to ina nufi duk wanda suke masallacin sun san yaron da ake magana akan shi to irin haka Allah ya amfani da shi a nan gurin a larabci shi ma akwai alifun da lamun wanda ake ce masa aliful ma'rifa ko al-ma'rifa waɗanda suka yi karatun hidayatul mustafid ko akwai abin da ake kiran shi al-ma'rifa al da take zuwa a jikin suna dan tame da sunan an san shi sai Allah ya ce fa inna ma'al usri lalle tare da wannan kuncin yusran akwai wani sassauci sai ya ce inna ma'al usri lalle tare da wannan kuncin yusran akwai wani sassauci yanzu a gurin ayoyin guda biyu al-usr kowanne yana da alifun da lamun sai nuna wannan na farkon shine na biyu saboda an sa masa ma'rifa sannan ne yin abu ne amma yusran yusran wani sauki wani sauki shi yasa saukin ya zama to sau biyu kunci ya zama to sau daya sai aka ce to duk inda kunci yake a rayuwa dai sunansa kunci amma sassauci to ba daya bane ba da haka in kin ga kina cikin wahala kina cikin talauci kina cikin takura baki ga dadi da mijinki yaranki suna baki ciwon kai ana kaza duka sunansa kunci amma sassauci fa Allah yana da hanyoyi da yawa da zai kawo mana sassauci dan haka alfarmar da aka yi al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk inda kunci yake to wallahi sai an samu sassauci da shi manzon Allah ya rantsa wa sahabban shi yace kun ga nan muke zaune da za a tona rami kunci ya taho a guje ya tusa kai ya higa rami yace na rantsa da Allah sai sassauci ya zo ya tusa sansa ciki kuma in ya tusa kansa sai ya zakulo shi sai ya fito da shi watakil wacan shekarar yadda muka fara ramadan watakil ba haka muka fara ramadan wannan shekarar ba watakil iyayenmu kuncin rayuwa da suka yi ba irin sa muka yi ba watakil mu kuncin rayuwar da muka yi akan shi ba irin ayyan sa muke ba irin sa ayyan mu suke yi ba duk yadda muke ganin kunci wallahi watakil an yi kuncin da yafi shi kuma duk yadda muke ji muna cikin kunci wata rahimin dawo muna dariya kamar ba ai ba wannan ita ce sunan ubangiji a cikin rayuwa inda zaki samu tsafi irin nada zaki baki labarin sunayen yunwa da aka yi har a irin wannan gurin ayi kakudu ba ko ayi mai buhu ayi mai karangiya ko ayi wace na wa wa zaka ga yawa gidan kowa da akwai ko na'am tun iyaye da kakanni ko a kwana-kwana na aka yi ta tun iyaye da kakanni aka yi ta na kina da to masha Allah wata kil sunan ya babanta daga guri zuwa guri ko wata kil sai yara ba ta ko yar wace ce almuhim dai abin da muke magana shine duk kuncin da aka yi wallahi wata rana sai ya zama labari mu ma da wayanmu akwai lokacin da in ka kai nika ta huna ka fita minti 30 bakka nan ko awa daya to wata kirwa nan garin ba naku bane ba idan ma an ga an tsaya a nika zaki dawo sai a dauke kware a tafi ta huna an gama da guke nan a ran nan a gidan ku ba za a yi tuwo ba wata kil wanda gidan su ba za a yi abinci ba sai an jira an gama nika a ta huna abinda masu nika suka zubar shine za a tattara kuma sai a auna a saya sai a kai wani gidan a yi abinci da shi an yi wannan zamani watakila yanzu wani in kana gaya masa an yi waccan yiwar sai yake ganin kamar ba a yi ta ba to shine duk yadda kunci yake sai Allah ya kawo sassauci a cikin al'umar wannan kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har addu'a ma yayi sai Allah ya karba ya ce Allah ina roƙonka kada ka kawo annoba ta tattare al'ummata ta halaka su baki ɗaya Allah karka min wannan yace Allah manzon Allah nayi maka ba za a taba haɗe al'ummarka da annoba ba yunwa ta far musu su halaka su baki ɗaya ba za a taba yi ba amma inda babu wannan alƙawarin da wata yunwa da aka shiga ba za a yi ta ba akwai wanda ya gaya min yace wallahi malam yace kagan ramin tururuwa zuwa ake a tsaya akan ramin ta a bata hakuri ki hakuri dole ce ta kawo mu babu yadda zamu amma mun yi alƙawari rance ne ki hakuri Allah ya baki hakuri kun san me za a yi migirbi zai dauka da diga sai fara sauran wannan ramin kai ya tone wannan ramin na tururuwa ita kuma in kika shiga ramin zaki tadda wannan kwana-kwana ce ita ma a ciki ta farfasa hatsi da ta dauka da dawa ta aji wannan loko-lokon da ta tara abinci shine za a ke tattaro wannan hatsin ya haɗu da ƙasa fa a kawo gida a sake surfawa a fitar da wannan ƙasar a gyara a ɗauki wannan hatsin shine haƙurin da aka bata shine abin da za a nika a ci abinci a yi wannan gida da Allah ya ɗauka yunwa ta wuce sai ka zo ka ɗauka wannan gidan tururuwar kwano nawa da muka zo muka ɓamɓare gidan kwano nawa muka samu rabin kwano ne ko kwano ɗaya ne idan kuka yi girbi yake je ki ɗauko wannan abin yake dawo ki zuba shine wairancen da ake a wajen tururuwa duk yawanci ganyen da muke ci yanzu wani kauci wata yaɗiya yunwa ce da bala'i fa ta nuna wa ɗan adam wannan ganyen za a iya dafawa a ci kuma bayya kisa yasa yanzu kika je kin yi kwaɗan yaɗiya to jaraba ce ta sa 'yan gara ne suka gano shi
in kika yi kadan kauci kika ci
jaraba ce ta sa a baya aka gano a he kauci yana da dadi idan an samu za kuli kuli aka aka gano ana iya dafa yakuwa ana iya dafa alayyahu ana iya dafa kaza ana iya dafa kaza yanzu ma idan wahala ta yi wahala za a gano wani abin da ake dafawa har ya kuma za a cinye shi Allah madaukakin sarki ya rufa asiri sai ga to fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran sai Allah ya fa'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai shi kuma dan godiyar wannan ni'ima din
fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab
sai Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah to a dalilin nayi maka irin wannan ni'imomi din kuma nayi maka waɗannan alfarma din sai Allah ce fa idza faragta idan ka kammala fadika tashinka in ka kammala al'amarin rayuwarka in ka kammala al'amarinka na duniya fa idza faragta fansab to ka kafu ka tsayu dan kuma komawa ga mu'amala zuwa ga ubangijinka ai idza faragta min umuri dunya wa ashghalaha wa qata'ta alaqatiha fansab fil ibada in ka gama fadika tashin duniya to ka hudu min ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kum ilaiha nashifan farighal bali ka meke zuwa ga ibada na shifan kana da karsashinka farighal bali babu komai a cikin zuciyarka wa khlus li rabbika niyyati warghaba ka tsaftace niyyarka ya zamanto zuwa ga ubangijinka kuma duk bukata ka maida ta zuwa ga manzon Allah ka maida ta zuwa ga ubangijinka wannan shine abin da ayat take nufi duk fadika tahin duniya i amma ki ware lokacin da zaki maida shi kadai na ubangijinka fa idza faragta fansa in ka kare to kafu kuma zuwa ga ubangijinka ba hana ki neman abinci ba ba hana ki buga buga ba ba hana ki neman kudi ba amma in kin nemi kudi kawai daga neman kudi he bacci daga bacci sai neman kudi a ake ware lokacin mu'amala da ke da ubangijinki idan ke mai buga buga ci ko mai matika ci kin ma cike garin in dare yayi kika shigo gida kika sallami mai gida kika gama aiki aikenki yi alwala samu raka'a biyu wannan duk duniya babu komai a zuciyarki sai tunanin Allah sai tunanin aljannar Allah madaukakin sarki sai tsoron wuta tsoron kada Allah ya jarrabe ki da fadawa cikin ta wannan sallar Allah ina yin ta ne dan wannan bukatar a bani aljanna a kare ni wuta wannan shine horar da ake fa idza faragta fansu in ka kare ka kafi zuwa ga ubangijinka ai ne kin buga kin samu kudi kin kirga kin ga cewa yanzu ina da naira 317 yanzu ba kin kare lissafin ki ba to fansa kafi zuwa ga ubangijinki a wannan kudin me na ubangijinki ware 2000 ware 3000 ware 4000 kina tahi da safe fara dashin mai gida yau za a fita eh to ga 3000 yake dan sanna mashi daga gida ake farawa duk wanda zai sadaka to tafi lada idan an yi a gida in mace ta ba mijinta sadaka to tafi lada shi kuma namiji idan ya bawa na matarsa na namiji ba ba matarsa sadaka a mace tana ba mijinta sadaka amma miji baya ba wa matarsa sadaka ke idan kika bashi sadaka duk duniya ta fi lada shi kuma an yasa haye fito sai babu durin shi fa idza faragta fansab idan an kare buga buga duniya to kuma ba ga ubangiji a ware wani abu ai sadaka tabbas ita mace babu sadaka da tafi mata lada irin ta ba wa mijin da haka in kin tashi ki ba mijinki ki ba makwabtanki ki ba wakishiyoyinki to Allah madaukakin sarki sai ya kara buda miki wallahi da zamu yadda mu dabbaka wannan da zamu samu sassauci kyautarki kar ki tsallake waɗannan mutane mai gidanki kishiyoyinki sannan makwabtanki amma baki tahi zaki sadaka baki ba mai gidanki ba baki ba wakishiyoyinki ba baki ba makwabtanki ba kuma a ganki dan tano ba kina rabo tawayin kika je komai daga gida ake farawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi a nan gurin yayi umarni ayi sadaka matar wannan wa yake da suna Abdullahi dan Mas'ud
sai ta cire gwalagwalanta ta cire sarƙoƙinta ta cire awarwaro sai ta miƙe ce ina zaki sai manzon Allah ya ce ai sadaka zan je an ba sadaka ce kuma gani ga dana ina zaki take kawo kawai kawai ta kalla ya dinna mu kwana a gida da kai mu tahi kuma a ce ma dole ka ci dani kuma zaka ce an baka gwalagwale sai ta wallahi ba zai yi ba sai ai kwala ba wanda zaki ba ina zaune kai rikici suka kwasa sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya faru tace manzo Allah kai kai umarni ayi sadaka na cire kana zan ba da sadaka kuma wannan mijin na yace wahi zan bawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta yace Allah da masauri ya faɗa gaskiya shi da dan sa sun fi kowa cancanta su fara cin sadakar shi da haka mace za ta yi sadaka ta fara da mijinta ta ba wa danta sannan mai ɗakin gabas ko mai ɗakin yamma sannan makwabtanta gabas da kudu ko kudu da arewa ko hagu da dama sannan ta kare nisa sai Allah madaukakin sarki ya sa albarka da haka in kin gama lissafin duniya akwai sadaka in kin gama faɗuka tashi akwai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki karatun jarabawa kika yi kin gama karatun jarabawa kin sa karatu a kwakwalwa kina jira ki fara jarabawa yi kokari ta haiki sallar raka'a yanki ka kare yi sallar raka'a biyu yake kuma ki kwanta wata kil a dalilin wannan sallar raka'a biyu sai sa karatun da kika yi ba za ki manta ba amma wata yata kwana tana karatu da ta kare kawai ta yadda lissafi ya tabike kirr kirr tana tayi da safe karatu ya zube amma da kin daura ka'idar fa idza faraghta fansab da kika kare kin yi sallar raka'a biyu sai Allah ya rike wannan karatun a cikin kwakwalwarki wa ila rabbika farghab kuma zuwa ga ubangijinka ya zamanto kana da buri kana da bukata ya zamanto duk bukatarka duk abinda kake da akwai ka koma zuwa ga ubangijinka ai ij'al niyyataka wa raghbataka ila Allah azza wa jalla farghab ya zamanto da niyyarki da abinda kike nema duka a wajen Allah madaukakin sarki wannan karshen shine abinda suratul sharhi ta kunsa a gurguje mun bude kirjinka mun dauke nauyinka wanda ya danne ga dan bayanka lalle a kunci akwai sassauci a kunci akwai sassauci kuma mun wuce wa rafa'ana laka zikra mun daukaka maka ambatanka fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab in ka kare to ka tafu ka juya zuwa ga ubangijinka ya zamanto bukatar a wajen Allah madaukakin sarki take abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu ma aiki da abinda yake shi ne mafi dacewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil